sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu taro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mu Amurka dake Abuja shirin na musamman na dauke da mika rahoton committee da ya bincike dalilan fitinar manoma da makiyaya a Misau har mutum 11 suka rasu daga kudu maso gabar kuma muna dauke da rahoto akan farfaduwar da cinikin shanu daga jamhuriyar Nijar kuma zamu kawo muku ci gaban tattaunawa akan wayar da kan malaman Islama na karkara don gujewa masu tsaurin ra'ayi wanda ya saba addini muna da shiri na akan adena shan kwaya da kuma shirin jaridun Najeriya zamu kammala da shehin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum da labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Dubban dubatar masu zanga-zanga ƴan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari, alamar nuna adawa, masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya Lahadi su tarwatse cikin lumana Alexander Lukashenko wanda ya cika shekaru 66 a jiya Lahadi yayi shekaru 24 yana mulki A ranar 9 ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zabe da ake zargi na cike da magudi zargin da ya musanta babbar ƴar takara a jam'iyyar adawa Svetlana Tikhanovskaya ta ce san bata amince da sakamakon zaben ba ta bar kasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana dan kare lafiyar ƴaƴanta ƴan sanda sun ce an karbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland dake jihar Oregon Yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan bakakin fata suka kara a titunan kasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin. Da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. ‘Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi. Da safiyar Lahadi, shugaban ƴan sandan Portland, Chief Novel, ya faɗi cewa, "Ba mu aminta da wannan tashin hankali ba, kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda da ke da alhakin aikata hakan." Shugaban ƙasar Malawi, Lazarus Chakwera, ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaɗuwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu dauke da cutar. Chakwera ya ce, hakan yana da nasaba da halin ko'in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19.
Ine gudan da wulira gomina ya kusurci gujira jifajen guti jine mamuna, iya, koma jifajen guti mliri wa onetsa guti ambiri amene
Chakwera ya ce, ban damu da haka ba, saboda ina namiji, a'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne, saboda a cikin mutum 10, mutum 7 maza ne. Ƙididdigar baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta ƙasar Malawi, ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 maza ne. Ƙasar India ta sanar da adadin cewa An samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya Lahadi. Adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar yayin da kasar take sake buɗe harkokin kasuwancinta. Wannan ne karo na hudu a jere da India ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000. kasa dake da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce kasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya biyewa Amurka da Brazil masu adadin miliyan 3.5 da waɗanda suka mutu kusan 63,000 a cewar kididdigar ma'aikatar lafiya ta kasar mutane a biranen kasashen turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na kin amincewa da dokar takaita al'amura da aka kakaba tun barkewar annobar kasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a kasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya bada ƙarin bayani ba Bayanin NASA ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya yi bayanin rage dakarun Amurka a yankin daga 5,200 zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya Lahadi cewa kwantiragin Lionel Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya bada sanarwa da ya bada mamaki cewa yana so ya bar club din yan sa'o'i bayan da yake zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni rashin yarda na dan shekara 33 ya tabbatar da niyyarsa ta barin club din da yayi wa wasa iya rayuwarsa Messi, wanda ya lashe lambar ɗan wasa mafi ƙwarewa a duniya har sau 6, ya dage akan wani dama da kwantiragin nashi ya bashi na ya ɗau hutu na ƙashin kansa. Abinda Barcelona ta musanta, yanzu kuma La Liga ma ta musanta. Hukumar wasan na cewa za ta amince ne kawai idan Argentina za ta ba da Euro miliyan 700 wato dalar Amurka miliyan 833 kafin ya kyale shi ya bar club din.
Zamu shiga babin rahotanni kirarraki da kuma shirye-shirye. Zamu kuma fara daga jihar Bauchi inda wakilinmu Abdulrahab Muhammad ya aika mana da rahoto akan mika rahoton kwamitin binciken musabbabin rikicin manoma da makiyaya a yankin Misau inda har aka kashe mutane 11. Kwamitin ya mika rahoto ga gwamnan Bauchi Sanata Bala Muhammad.
Kwamitin mai wakilai 13 na ƙarƙashin jagorancin Air Komodo mai ritaya Ahmed Tijan Babu Gamawa ya ce kwamitin ya gana da kuma karɓan kafedu a wajen al'ummar yankin. Ya kuma kai ziyara da zuzzukan da rikicin ya afku.
Mun ba da kwamiti wadda mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nada mun mika rahotonmu kan abubuwan da muka gani kuma mun yi aiki ba dare ba rana mun shiga dukkan dazuzzukan nan mun ga yadda aka shiga cikin su ba tare da ka'ida ba kuma mun ga gwamnati akan ta duba domin a gyara a dawo waɗannan fulani su samu burtali su samu gurin da za su kiwo domin a samu zaman lafiya karamar hukumar Misau sannan muka je malin jeye da aka yi wannan fada aka rasa rayuka na mutum 11 sannan muka shiga sauran dajjika muka je Busturi muka je Abori muka je Bangarati muka je malin jeye muka je Lemaje muka je Buki muka je Kasar Tsamiya sannan muka je Daloma Asarma da Karakuyam da sauran su dukkan waɗannan mutane a dajjika mun zaga mun duba mun ga yadda aka shiga cikin su ba bisa ka'ida ba kuma mun nuna gwamnati dole ne a tashi a tsaya ai wani abu idan ba ai wani abu ba akan waɗannan dazuzzuka za ta kai zuwa gaba ma gwamnati ba za ta samu daji ba kuma waɗannan fulani ba za su samu gurin da za su kiwo ba da gurin da za su zauna ya zama to gustali a gare su
za ga mana yawan mutanen da suka bayyana gaban ku don su bada shaida kamar kasidu no ne
kasidu dan 41 kuma marandan kenan da aka rubuto sannan kuma wato waɗanda suka zo suka bada shaida mun samu mutane wurin 41 su ma kuma mun rubuta gwamnati akan ta duba ta ga yadda a yi maganin wannan abu ba a sake samun abin da ya faru a wannan abu a karamar hukumar Misau ba.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjina wa kwamitin dangane da gudanar da aikinsa a kan lokaci sannan ya ce za a duba rahoton kwamitin da idon basira da kuma yin adalci ga kowa da kowa.
Recommendation, look over, the adults are great, call me hook.
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaishe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron Murya Amurka don samun labaru masu sahihanci. Daga yankin kudu maso gabacin Nigeria mun samu labarin farfaduwa da cinikayyar shanu da ake kai su daga yankin arewacin Nigeria. Wannan ya nuna samun daidaituwar lamarin tsaro da kalubalen cutar coronavirus. Ga rahoton wakilinmu Alfosus Okoro Igwe.
Bayanai daga dillalai da falake na cewa cinikin shanu ya fara farfadowa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. A yayin da hukumomi a fadin kasar su ma sun fara sassauta dokokin da dacan an gindaya domin dakile cutar coronavirus. Alhaji Abdullahi Yaya Biyu dillali ne na shanu a jihar Imo.
An samu canji ne da lokacin da ake maganan coronavirus da kuma lokta wannan hotoji ba za samu zuwa da kuma shanu kasa zuwa. To yanzu da fara an samu canji shanu a yanzu kan suna samu shiruwa. Sai dai mu gode wa Allah. Duk da abubuwan da suka faru a baya da kuma canjin da aka samu da kuma tsayawan da gwamnati suka tsaya da kuma yadda talakawa da jama'a suka bada haɗin kai. Musamman ma mutanenmu wanda muke hulɗa da su da hali masu kawo mana shanu. Da yaran abin da shi a fili maganar COVID-19 dokokin da federal government suka saba da kuma ainihin hukuman da yi kula da maganar coronavirus to ya cancanta kuma yana da kyau duk a gaba ɗaya biyu wannan dokokin.
Alhaji magaji zai da wani hali cinikin shanu yake yanzu a ɓangaren ku?
Eh cinikin shanu ba zai fi yanzu ciniki da coronavirus ya abin ya yi dan sauki yanzu ciniki ya dan soma farfadowa. Ana zuwa yanzu an bar mutane ba kamar ɗanguma irin na da ba akwai sauki yanzu cinikin da ya farfado a nan a fiya suke ba kamar lokacin na da ba yanzu aka na an fara bari harkoki suna tafiya daidai da wani ɗanguma irin na da cinikin yanzu masu sayan shanu suna zuwa su saya su koma kuma a nan ɗin dai abin yana da sauki ba kamar ya da ba yanzu komai yana tafiya kiliya ba kamar ya da ba amma kwanakin baya an yi fama da wannan karancin ciniki saboda coronavirus.
A ƙarshe dai sun yi kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin arewa da kudu da su taimaka su ƙara duba batun yawan kuɗin da ake karɓa daga hannun dillalai da falake a kan hanyoyin arewa da kudu lamarin da ke ci musu tuwa a ƙwariya. Alfonso Sokorigwe, Muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga kashi na biyu na zantawar da wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi da Malam Gando ɗan Fundi Umaru akan wani shiri da matasa masu mu'amala da kafafen yanar gizo suka gudanar na wayar da kan malaman Islama a karkara hanyoyin kaucewa na aƙidun 'yan ta'adda. Matasan sun buƙaci hukumomi su shigo don ƙarfafa shirin.
Kowa yana bada sai kaga wani ya aiko jika ɗaya wani ya aiko jika goma a irin yau akwai ɗan wanda ya bada kuɗi gudunmawa jika 500 don a tafi da wannan aiki. Akwai wanda ke bada duk sati $100 akwai wanda shi baya ma bada kuɗin yana bada magana ne wadda ake ganin in ta zo akwai cigaba cikin ta insha Allah.
Ana iya cewa kenan wata gudunmawa ce da kuke bayarwa domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi ko kuma yaƙi da waɗanda ke son su alakanta addinin musulunci da ta'addanci.
Sosai Barma kamar yadda ka gani ana cikin wannan lokaci inda duniya ta yadu cikin wani abu na tashin hankali don da za mu iya muka samu goyon bayan hukumarmu da wani abu abun zai yadu ba batun Nijar ba har wani wuri yanda na wani wuri ke zakuwa Nijar haka muke son mu ma a ce a daga Nijar akwai wasu matasa da suka yi gurin yunkurin yin wani abu kawo kokarin su da yaƙi da ta'addanci kamar yadda suke kiran shi don mu wayar da malumanmu su guji hada gwiwa da malalata wurin kawo lalaci a ƙasa. Allah ka muna kwanciyar hankali a Nijar.
Menene abin da za a iya cewa ko gurin da kuke son ku cimma ƙarƙashin wannan tsari na karantar da malamai da limamai?
Babban gurin da muke so mu cimma shi ne ilimi nagartacce ya yadu cikin al'umma. Mutane su ga me bambancin halak da haram, su gane menene addini, menene mai kama da addini. Duk mutane suka samu wannan a cikin ƙasa kwanciyar hankali ya tabbata insha Allah. Wannan shiri namu muna so ya zan shiri ne na farko a ce na ƙasar Nijar ba kaman grupu arewa da Adar da Kurfai ba da Tira da muke farkon kiran shi duk wani grupu na WhatsApp mai makin fafatawa da yawan
daya fafatawa kana nufin kwadban zafa tuwo
yawa mai makin wannan ku tuna wani kokari za ku kawo ma ƙasa wani kokari za ku kawo mu al'umma shi muke so duk wani group ya gane cewa wannan haduwa tana da alheri in sun ka gane suka yi wani amfani na ci gaban al'umma shine ita kuma hukuma kiran da muke mata dan mu ma muna yunkurin neman izini yau duk wanda zai cewa zai bada horo cikin wannan lokaci ko wani abu ya kamata yana da ban hannun hukuma na gayyato al'umma kai dauko shi ma al'umma ya zan kaman suwa ne don ba a gane ba saboda shi muke yunkurin neman takardu wanda muna akan su ma in Allah ya yarda nan kadan za su hadu zamu gabatar da su a gaban hukuma ta san da mu kuma ta san da mi muke yi ita ma ta kawo goyon bayan ta tare da malluma su ne uwayen kasa na farko su ne idan an ka ce wani kauye sai a ce mallam ne shine ma likita shine duk wani abu da ya dace da ke kawo kwanciyar hankali ne mallam ake nema amma mallam ya gane to al'umma su samu kwanciyar hankali don shi muke kira ga hukuma ita ma ta kawo na ta kokari ta gane me ake nufi ta sa hannunta tare da wannan matasan a ta irin wannan aiki yayi kwadi a cikin kasar Niger insha Allah mallam ya zo nan an saya mishi wasu littafai da shi bai iya sayan su da kudin shi kuma an karantar da shi wata guda in ya koma gida wanda akwai wasu limammai da suka dauki hudu ba har al'umma na tambaya wai mallam wane ne wanda muka san da bai ma iya fasara hudu ba sai ga shi yana fasara hudu ba yana gayin wasu ababe a cikin hudu ba da ke kama al'umma kwanciyar hankali yana yi musu hudu ba akan yanayin da ake ciki ba irin hudu ba batun ta gadin gadin kaman lati za Allah ya saka musu da alheri sun ka kokari amma suna ta hudubobi irin da suka hardace tunda wanda kullun akan su suke har al'umma suka hardace wannan hudubobi alhali yanzu ana son duk lokacin da kuke ciki a tai da hudu ba daidai wannan zamani
mallam gado dan fandi umaru a zantawar sa da sule mummuni barma kenan kar a shafa shirin na musamman na zuwa muku daga mura amurka Madalla binta Efero shigo da shirin na Adena shan kwaya
Jama'a barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya sunana Binta Esther jagorar shirin wannan makon muna dauke da shiri na musamman inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya za ta gabatar da shirin da suka tattauna musamman da wasu kungiyoyi game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman yadda ta shafi mata da matasa Barin ni ka ku ga Madina a Abuja.
Jama'a barkanku da saduwa da ku a wannan shiri na Adena shan kwaya wanda ke zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja. Yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu. Da farko akwai Zainab Ibrahim Khalil ta kungiyar Young Ambassadors Against Drug Abuse Initiative. Kungiyar an fi sanin ta da sunan Yadei. Sai Rejoice Yarima Kolomi ta Northern Nigeria Women for Social Change Initiative. Dukan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suna taimakawa ne wajen yaƙi da ɗabi'ar shan kwaya ko kuma mu'amala da kwaya ko kuma saye da sayarwa da ake yi ta kwaya da yafi yawa a waɗannan jihohinmu na arewa wanda a yanzu haka ya zama mana ruwan dare ga duniya ba akan yara kaɗai ba ya koma har kan iyaye mata da yanzu haka aka ce su ne ma suka fi shan kwayar suka fi amfani da ita suka fi mu'amala da ita har suka kai ga koya ma ƴaƴansu ko ma wasu ƴaƴan ma suke koya ma iyayen saboda haka wannan ya zama babbar kalubale a gare mu da kuma waɗannan kungiyoyi dake kokarin ganin cewa an yaye wannan muguwar dabi'a da a yanzu haka ta dame mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya to bari mu fara da take Zainab Ibrahim Kalin. Wannan kungiya taki wani irin bayanai zaki bamu a yanzu na irin waɗanda kuke dubawa ko kuma kuke sa ido akan su akan harkokin mu'amala da ƙwayoyi masu samaye?
To kaman yanda sunan kungiyar take Young Ambassadors Against Drug Abuse, yana nufin da cewa matasa sune inda focus din mu yake, sannan sune mafi yawa da muke zuwa kaman makarantu da community sakanan dan mu fadakar da kansu akan illan kwaya. To kungiyar ma asalin ma wanda ke da kungiyar ma matashi ne, yaro ne kawai dan shekara 14, shi ya duba ya ga da cewa a cikin ƴan uwa akwai wanda cousins hakanan ƴan uwa ya lura da cewa idan suka zo gida, musamman da in ya zo gida suka ga kowa yana dan kauce mishi, ana dauke jakkuna, sai wata rana sai ya tambaya da cewa wai me yasa wane kaza idan ya zo kowa na neman ya kauce mishi, you know, in ma abu yace yana so ana Allah Allah a bashi dan dai ya bar wuri. So sai aka yi mishi bayani, sai ce au amma to why is it that ba za a iya taimaka mishi ba maimakon ana kauce mishi? To sai aka nuna to ko an kai shi asibitin yakan so ya gudu, ko kuma wani lokaci sai kaga ya zo gida ma yana da wannan in abin ya dan tabo shi yace zai duki wannan zai dai illa dai a gida, ko kuma ya dauki abu ma sai kaga sai ce sai an biya shi sannan shi ma sai ya maida abin da ya dauka. To daga nan kuma sai ya ga da cewa to in ma makaranta zai je zaka ga yara maimakon a ce sun je makaranta suna boye wani wuri ana shaye-shaye. Tim sai ya ga da cewa to ai kowane ƙasa a duniyar nan ƙarfin kowane ƙasa na hannun matasan ƙasa ne. To idan aka wayi gari da cewa matasan da ya kamata a ce gobe su ne shugabanni sun fada akan shan kwaya, kuma kin san illan kwaya ya wuce abinda ake tunani, ba kwaya bane. Idan mutum ya sha kwaya zai sa shi sata, zai sa shi wannan abinda suke ce cultism, wanda zaka ga yara suna makaranta maimakon su sa ido a makaranta sai zamana da cewa sun maida kansu wani kungiya da za su iya ko su kashe malamai
ko su ta'addanci
yawa su yi fyaɗe ma mata. Mafi yawa kina ganin fiyaɗen da ke faruwa me ke kawo shi? Yara ne matasa suna ganin kansu okay mu mun kai wani, saboda idan suka sha suna ganin da ni da kowa ma ɗaya ne muke. So zan iya abin da duk na ga dama kuma ba abin da zai faru. Yara mata kuma kamar yadda kika faɗa ne, an ce cikin hudu masu shan
hudu
mata hudu ko kuma mutane hudu masu shan kwaya akwai mace guda. To idan ƴa mace ne mun
idan aka yi lissafi Najeriya mun kai miliyan 200 ko fiye da haka,
yawa
ai ko za a samu mata miliyoyi kenan
dake cikin wannan masifa. Kamar yanda ake ce coronavirus pandemic, to kwaya ma pandemic ne,
ya zama mana pandemic.
To a ce ƴaƴa mata na shan kwaya, ki tuna fa ko me mutum ya zama a rayuwar nan sai ya samu tarbiya daga wurin ƴa mace, saboda ƴa mace wata ce uwa. To sai a tashi yo an wayi gari ba ma ƴaƴan suke sha ba, sai ki ga yara sun tashi a gida. Akwai wanda muka yi mu'amala da shi, yaro ne shekaran shi 13, amma uwar shi tana sha
kuma ba shi ya koya mata ba.
Ita ta koya mishi ta jama'a, ga lokaci yayi halinsa. Anan zamu dafa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da yau ta gabatar da shirin. Ni Binti S Europe da na haɗa shirin nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu ci gaba daga inda muka tsaya.
Yanzu kuma lokaci yayi da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Bangar, daya daga cikin manyan labaran jaridar da Bangar na cewa yanzu haka kungiyar nan da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa wato SARA ta yi taron shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda take neman kotu ta tilasta mishi ya bayyana sunayen mutanen da ya ce an kwato naira miliyan 800 a hannunsu, wanda kuma suka sace. Kungiyar SARA dai ta ce a jawabin shugaban ƙasa na bikin ranar demokradiyya na bana ne ya furta haka, cewa gwamnati ta karɓi wayannan kuɗaɗe, don haka kungiyar SARAF ke neman kotu ta tilasta wa gwamnati ko shugaban ƙasa bayyana sunayen wayannan mutane da suka wawure dukiyar ta Najeriya. Sai kuma jaridar Nation ta ruwaito ɗin kwamitin majalisar wakilai da ke kula da harkokin ayyuka da bayyana cewa hanyar Abuja zuwa Kano da gwamnatin tarayyar Najeriya ke sake ginawa akan kuɗi naira biliyan 155 ya yi matuƙar tsada. 'Yan majalisar dai sun yi zargin cewa kwangilar ya yi matakar tsada wanda aka baiwa kamfanin jelar raja kuma tunda cewa dai an baiwa kamfanin kawo yanzu kusan naira biliyan 70 domin gudanar da wannan aiki har yanzu bata kula da wani aikin a zo a gani ba sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo na cewa wata jihar Lagos ta bayyana cewa a ranar 14 ga watan Satumba ne za ta bude makarantu a jihar gwamnatin jihar Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa a ranar 14 ga watan Satumba ne za a bude manyan makarantu a jihar inda kuma a ranar 21 ga watan Satumba ne za a bude makarantun primary da secondary sai dai kuma gwamnatin Sanwo-Olu ya bayyana cewa ana iya canja wannan ranaku bisa la'akari da shirye-shiryen da za a yi kafin a bude su kuma dai sauran makarantu da guraren ayyuka a rufe makarantun ne a jihar Lagos sakamakon barkewar cutar corona sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya goyi bayan kungiyar ECOWAS na kin amincewa da wa'adin shekaru uku da shugabannin mulkin soja a kasar Mali suka zartar yana mai cewa kungiyar tana goyon bayan shekara daya ne kacal domin gudanar da sabon zabe tare kuma da mika mulki ga gwamnatin farar hula shugabannin kungiyar ta ECOWAS dai sun cimma matsaya daya ne sakamakon wani taro da suka gudanar ta bidiyo inda suka yi watsi da juyin mulkin da aka yi wa tsohon shugaban kasar na Mali Ibrahim Boubacar Keita sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai fasinjoji na ci gaba da kauracewa jirgin kasa da ke tashi daga Abuja zuwa Kaduna sakamakon tsawwala kudin tikiti da hukumar jiragen kasa ta Najeriya ta yi hukumar jiragen kasa dai ta kara kudin tikitin ne daga naira 1,300 karamin kujera zuwa 3,000 a inda babban kujera kuma ya tashi daga naira 2,500 zuwa 6,000 babban yanzu firimmure Amurka daga Najeriya
ga shirinmu na ƙarshe wato shehin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
an kama shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita a ranar 18 ga watan Agusta a wani boren da sojoji suka yi Amurka ta yi Allah wadai da boren na Mali kamar yadda muke yin Allah wadai da duk wani yunkuri na karbe mulki da karfi in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa a yayin da rahotanni ke bayyana cewa an saki shugaba Keita ya koma gidansa akwai fargabar cewa rashin kwanciyar hankalin na Mali kan iya karfafawa masu tsatsauran ra'ayin addini da ke neman fadada manufofinsu a Mali da makwabtan kasashe ya kuma haifar da raba miliyoyin fararen hula da muhallansu hakika bayan juyin mulkin soji a Mali a shekara ta 2012 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin Islama da wasu su suke da dangantaka da Al-Qaida sun karbe ikon yankuna da dama a arewacin Mali ciki har da Timbuktu babbar cibiyar tarihi da al'adu a yankunan da ke karkashin ikon masu tsatsauran ra'ayin Islama an tilastawa 'yan kasar Mali bin dokokin shari'ar addini haɗi da yiwa mata auren tilas har sai lokacin da dakarun Faransa suka taimaka wa sojojin Mali wajen fitattakar mayakan jihadin to amma kungiyoyin mayaka sun ci gaba da yin barazana ga fararen hula a yankunan karkara haka kuma tashe-tashen hankula sun bazu zuwa makwabtan kasashen Burkina Faso da Niger a cewar rahotannin kafafen yada labarai fiye da mutane 10,000 ne yankin Afirka ta yamma sun mutu yayin da fiye da miliyan 1 kuma suka arce daga gidajensu tun daga shekara ta 2012 jakadan Amurka a yankin Sahel Peter Pham ya bayyana karara a shafin Twitter cewa Amurka ba ta samar da kowane irin horo ga sojojin Mali a wannan lokacin haka kuma ya bayyana cewa Amurka tana kalubalantar duk wani canjin gwamnati da ya saba wa kundin tsarin mulki wala Allah daga mutanen da ke zanga-zanga kan tituna ko kuma dakarun tsaro Amurka ta bi tahun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da kungiyar kasashen Afirka kazalika da sauran kungiyoyin kasa da kasa wajen yin Allah wadai da boren na Mali Sakatare Pompeo ya jaddada cewa wajibi ne a tabbatar da walwala da tsaron jami'an gwamnatin da aka tsare da kuma iyalansu Amurka na kira ga dukkan jami'an siyasa da na soji da su yi aiki wajen mayar da gwamnatin da tsarin mulki ya amince da ita muna kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a Mali in ji Sakatare Pompeo da su shiga teburin tattaunawa da sulhu domin mutunta 'yancin 'yan kasar Mali da 'yancin fadar albarkacin baki da kuma na tarukan lumana kano kuma a kauce wa tashin hankali shirin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman da ya zo muku daga nan ofishin mu na Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan mu na Amurka, Umar Faruk Musa ne ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.